DJ Biasa, Fresh Boy.
Eddie Music Studio.
Nah kamu, nah zau tu, akan kila makan tu, suai ache. Bani lokaci yanki kinji wani fada wa duniya ko ayyaji yanda nake kaunar ki soyayyar ki ta taban hanji huhu da hanta da kirji ina buƙatar hagajin ki kunnuwa na samsin da naji sautin ki kawai suke inji ko inna ji an fadin sunanki o kina yawan mini gizo wajiya ma a cikin bacci kin zo wari kika ce min sahibinki kice da ni kawai in zo fituro manya gida su zo wai magana kan haurenki Shigari yayo hazo mugayya cikowa yazo da bikin mazaki sha mamaki kina da kyau da kyan kallo ga kyan sura ke dai tilo ki min ni iso hafadar ki ga kyan idanu tartar fararan hakura karkar Allah yayi halitta gare ki Ana ji labarin ki na da tausayi har kananin yara kike jin kai a gaskiya kina da kirki Ha anguwar ku ke ake yayi wai mata lain ke suke koyi saboda kin dabi'un ki Kikaya wa mama Arida baba Kicheni leza binki Na kamu Na zautu Wakankila makantu Suye yache